Sai mu je mu tufa ko? A karin tufa ai. Akwai sauran lokaci. Babu lamini. Babu lamini wa ma ya ta'allaqu biha. Biru idina din fa la tukutaba fi masjidil jamli yaminu bil qada wa ma lahu balun fa fihi taharuju ilayhi laylan ghayru man tubariju wa qa'iman mustaqbilan yakunu man istuhiqat inda hul yaminu wa hiya wa in ta'addada fil a'rafi ala wifaqi niyyatil mustahlifi wa ma yaqillu haythu kana yahlifu fihi wa billahi yakunu al-halifu wa ba'duhum yazidu lil-yahudi munazzilu at-taurata lit-tajdidi kama yazidu fihi lit-tawqili al-nasara munzilu al-injili wa jumlatu al-kuffari yahlifuna aymanuhum haythu yu'azzimuna babun wannan babu lamini babi ne mai bayani akan rantsuwa wa ma yata'allaqu biha da abin da rata da rantsuwa nasiga yadda ake yinta da inda ake yinta da zamanin da ake yinta da kuma kashe-kashen rantsuwa din dukkanin su wannan babi da haƙulla zai bayani akan su yace fi rubdina din fa'ala tuqtada fi majlisil jam'i al-yaminu rantsuwa bil qada'i ta hukumci rantsuwa ta hukumci tuqtada ana hukumta ta fi rubdina din ga abinda kasance rubdina din fa'ada ko abinda gota murubu dinarin ana hukumta ta fi masjidil jam'i ga masallaci wanda ya kasance jami'i ne wanda yake juma'a a cikin shi idan ya kasance wata matsala ta hada ka da kai da wani mutum kana biya kai bashi ya musanya bashi ko kuma matsala wanda ya kasance fihi shahidun wa yaminun kana da shaidu guda kana bukatar karanci alhakin ka shi tabbata to in ya kasance alhakin nan ya kai rubu dinarin ko kuma salatatu da rahima dirhami uku ko abin da ya daidai da ɗaya daga cikin su to wannan ba a rantsuwa sai cikin jami'i sai cikin masallacin juma'a to cikin masallacin juma'a kuma za a yi bayanin watan lokacin da aka yanta wasu maluma sun ce bayan sallar la'asar lokacin nan za a yanta kuma ana yanta tsakanin minbari da mihrabi tsakanin minbari inda liman ka sallah da mihrabi wurin ba da sallah tai kenan alal misali in liman shi daga saman minbarin shi nan daidai inda ka tsaya shi ba da sallah na aka tsaya da mutun shirance to bayani dai akan sifofin rantsuwa shi na ta insha Allah ta'ala wa ma lahu balun fa fihi yataharuju ilayhi laylan ghayru man tubariju wa ma lahu balun duk kudi wanda ya kasance masu yawa na kudi masu kima wanda ya kasance suna da ratayuwa ga zuciya to ghayru man tubariju mace wanda ya kasance ba ta hita gaba dai taharuju za ta hito ilayhi zuwa ga wannan laylan da daddare in ya kasance wata matsala ce maliya wanda ya kasance ita wata mace tana da wani haƙi nata wanda take bi ko ko tana da wani alhaki wanda ake biyarta wanda ya kasance sai ta zo ta yi rantsuwa a kai ne ko sai an sanya ta rantsuwa akan wannan haƙin nata in ya kasance wanda ba ta hita ce gaba ɗaya ko kuma wanda ya kasance tana hita ce amma in za ta hita za ta sanya tuwahi wanda ba na ƙawa ba sannan ta hita za ta hita gairu mutabbadi zatin bizina ba mai bayyana da ƙawarta ba to irin wa'annan alƙali zai zo kotu zai zo masallaci cikin dare shi ba su rantsuwa zai sa lokaci kuma ko da shari'a aka yi musu da su da wanda aka wa shari'a za su zo da zai yi musu shari'a ka'ida ce ta da ba ta hita da rana domin gudun kada a keci alhurmarta ta kullum da ta kai to sai ya kasance shi mai rantsuwa ya zai rantsuwa to ga duk abin da shahidai kuɗi masu yawa ga wanda ake rantsuwa nan wa qa'iman mustaqbilan yakunu man istuhiqqat inda hulaminu man istuhiqqat wanda an ka cancanci al-yaminu rantsuwa inda hugo ne to zai rantse yakunu zai kasance qa'iman tsaye mustaqbilan shiriga a kibla in ya kasance kudi sun kai daidai rubu dinarin ko abin da gota mu rubu dinarin duk wanda zai rantsuwa zai yi cikin masallacin juma'a sannan kuma shiriga a kibla zai fuskanci al-kibla kan kuma sallah sannan kuma shi tsaye in yayi zamne babu rantsuwa tai ko kuma yayi tsaye bai dibi alƙibla ba babu rantsuwar shi sai ya sake wata wahiya wa in ta'addada fil a'rafi ala wifaqi niyyatil mustahlifi wahiya ita rantsuwa wa in ta'addada ko da kasance tana da yawa fil a'rafi ga kauluka na maluma wahiya ita rantsuwa ala wifaqi akan dace wannan niyyatin ya ta al mustahlifi wanda sun ya ka rantsuwa